filin wasa sai dai kaji yara da manya suna ce mini
yalla bani
ben na fito filin wasa sai dai kaji maza da mata suna ce mini
yalla bani
idan na dau wanka na saba kace barau sai dai kaji suna
yalla bani
idan na dau wanka na saba kace barau let me hear you say
yalla
babin da ke damuna shadda na sa da yar hula takalmi irga ta kuna ta ganna ta tashi ta zo kuna babbar riga sai mallan uwar gida kuma zani da atamfa ba gariya ɗan arewa mun san darajar daukar wanka ban girma kawo dafi kurjini duk in na saka ta zarce ka ji fitowar manyan yara wanda ke sa ɗan na usu kauce alat mamoni tak fami babban yaro nake bana ruba ba sa iya hada jiki da ni dan kar in yanka su da karin guga shadda na taci taci shikar nan ta cika naci classic yes ya mata fasashi da safa ta ganshi ta kwada salati exdo alhajin bishasha ko me take so ka bata ga luvi ga gushi ga nakati
yalla bani da na shigo filin wasa sai dai kaji yara da manya suna ce mini
yalla bani
ben na fito filin wasa sai dai kaji maza da mata suna ce mini
yalla bani
idan na dau wanka na saba kace barau sai dai kaji suna
yalla bani
idan na dau wanka na saba kace barau let me hear you say
yalla
Aba malam wai yarai waya da kallon yalla bai na bahud superstar a ne son kowa kin wanda ya rasa ne yanzu mun gana master kun mage da wanda suka yi mana kallon bare ba a samu nana canza number ne ina hotaran shayin buza lokacin mu ne tiktok tiktok all feeling the boys six pack ba kwana kwana zigzag zigzag I got now adapt to my new track is a book on the mic make you run for your life yanzu na zama sabon chapter arewa mafia dole ne su sara mana afta
da na shigo filin wasa sai dai kaji yara da manya suna ce mini
yalla bani
ben na fito filin wasa sai dai kaji maza da mata suna ce mini
yalla bani
idan na dau wanka na saba kace barau sai dai kaji suna
yalla bani
idan na dau wanka na saba kace barau let me hear you say
yalla
Sarkin kiɗa gane nan chillin a kofar gida mai gida about you har garkiɗa always on the move ni ban jira na yi nisa ni ban jin kiɗa all dressed up in the best attire got fitina but still keeping it cool like they on my competition yo ba su nake home on the way shit got from flow still got take away brave heart see we don't walk away ay we add the shit soon it suck away ay kuma sun sama da sun sa kaya back seat muna ta jan kaya boris muna ta cin taya ay mun daina cin tuwo gaya to sun fara kirari suna ta neman kari first born yarin fari kama kanka ko ka sha mari hey captain sama mc hammer can't touch this I rock got dama hey let's go I extra karyan su must be
bani da na shigo filin wasa sai dai kaji yara da manya suna ce mini
yalla bani
ben na fito filin wasa sai dai kaji maza da mata suna ce mini